بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiran Laraba 19 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine darasi na 21 cikin jeren darussa daga lissafin As-Sunnah wallafar al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi. Al-Imamu Ibn Abi Asim ya rasu ne a shekara ta 1287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malamai suna da safin wannan littafi a matsayin daya daga cikin littafin aqida ta ainihin magabata as-salafus salih radiyallahu anhum ajma'in. Za mu tashi a lamba hadisi na 248 a babi mai lamba ta 44, inda malam bai gushi ba yana yi mana babuka, yana kulla babuka wanda ke tabbatar da kaddara, tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shike halitta komai, shike tsara komai, shike bada sa'ada, shike kaddara wa mutum shakawa da arziki da talauci da wadata da sarauta da dabara da wayau da ilimi da duk abin da ka gani a duniyar nan, to ba dabarar mutane bane. Allah ne subhanahu wataala ya kaddara musu hatta sababin da suke bi wajen samu wannan abubuwa kaddara Allah ce. Malam yace bab zikru qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah khalaqa khalqahu fi zulma, babin da ke bayani akan wato Allah subhanahu wataala, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa Allah subhanahu wataala ya halicci bayinsa ne fi zulmatin, a cikin wani duhu. Al-Imam Shafi'i yana ƙara bayani akan wannan hadisi da zamu zo mu ji a nan, yake cewa ai yanda abin yake, lalle Allah subhanahu wataala ya halicci bayin shi ne a cikin wato a wannan duhu, sa'annan sai ya zabi annabawa, thumma ikhtara min bainihim al-anbiya, ya zabi annabawa, wa ikhtara min bainil anbiya nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, shi sa sai ya fassara wannan magana ta shi ya ƙara mata tafi da faɗin Allah, kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyyina mubashshirina wa mundhirina ila akhir al-aya. Malam yace qala haddathana Abu Rabi'i Sulaiman ibn Dawud qala haddathana Isma'il ibn Ayyash an Yahya ibn Abi Amr al-Saybani an Abdullah ad-Dailami qala sami'tu Abdullah ibn Amr yaqulu سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. الإمام ابن أبي عاصم رحمة الله عليه يتي حدثنا عبد الربيع مالك عبد الربيع سليمان ابن داود الزهراني يا بام حديث من شعبايا ya ambace shi ba ɗaya ba biyu ba, rasuwarsa shekara ta 233, yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da littafin Abu Dawud da Nasa'i. Shi kuma yace haddathana Isma'il ibn Ayyash ad-Dimashqi kenan, an Yahya ibn Abi Amr al-Saybani daga Abu Zur ash-Shami, wannan yanzu babu matsala saboda ya ruwaito ne daga ɗan garinsu, matsala kawai tana iya zama ta fuskar ainihin an ana ne, amma za mu tarar cewa Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma ya hassana shi. Al-Imamu Yahya ibn Abi Amr al-Saybani al-Kunyasa Abu Zur'a ash-Shami kenan, shi ma yana da hadisi a cikin Abu Dawud, a cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da kuma Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad, ya rasu a shekara ta 148. Abin nan ne kazin yake, Ibn al-Ammi yake ga Al-Imamu Abu Al-Imamu Abdurrahman al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. Shi kuma yake cewa an Abdullah ibn al-Dailami, Abdullah ibn Fayruz al-Dailami. Fayruz al-Dailami ya daga cikin mutanen da suka sahabbai sun yi wufudi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan sa Abdullahi ibn Harith Dailami shi ma daga cikin jalla Abu Dawud da Sa'id ibn Majah shike cewa an Abdullahi ibn Amr daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu an abi yace an ji shi ya kuma yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuma naji maiki kira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa inna Allah ta'ala khalaqa khalqahu fi dhulm Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci bayin sa ne a cikin wani tarin duhu fa alqa alaihim nuran sannan sai watsa musu haske min nurihi daga cikin haskensa Allah nuru samawati wal ardi kenan ko faman asabahu min dalikan nuri ihtada wanda duk wani sashi na hasken nan ya same shi sai ya samu shari'a waman akhta'ahu wanda kuma wannan haske ya kuskure shi balla shine ya zama ya bata Allah ka tsare mu daga bata fali zalika aqul dan haka nake cewa jaffal qalamu ala ilmi llahi azza wa jalla alqalami ya riga ya bushe a bisa ilmin Allah ubangiji madaukakin sarki kuma yake gudanuwa wannan hadisi kamar da muka ambata al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito shi haka nan a al-Imam Abu Bakar al-Ajuri a cikin ash-Shari'a su ruwaito shi ta wannan hanya zuwa ga Isma'il dan Ayyash hadisi ne hasan kamar da al-Imam at-Tirmidhi din ya fada rahmatullahi alayhi qala hadathana bi musaffa qala hadathana zamra ayyah ibn abi amr ayyah ibn abi amr as-Saibani ana abdullahi dailami ana abdullahi ibn amr an an-nabi sallallahu alayhi wasallam nahwa wanda ya kawo ma wancan isnadi mutaba'a ne wato ta hanyar Muhammad ibn Musaffa zuwa ga Zamra ibn Rabi'a sauran duka ilayya daga Yahya zuwa ga ainihin Abdullahi dan Dailami zuwa ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abu Dawud yace nahwu kwatankwacin wannan wa hadathana ibn Musaffa hadathana Baqiya hadathana al-Auza'i ar-Rabi'ah ibn Yazid an Abdullahi Dailami isake kawowa ta hanyar malam dan Musaffa Muhammad kenan yace baqiyatu dan walid ya ba mu hadisi yace malam Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i ya ba mu hadisi ta hanyar Rabi'a ibn Yazid al-Ayadi Abu Shu'aib al-Dimashqi daga cikin jaru sita ana Abdullahi Dailami wato wannan mutaba'a ce kenan ga ainihin wancan yaya ibn Abi Amr zuwa ga Abdullahi dan Abu Al-As qala yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul da jama'i kin Allah Allah ubangiji ya kara masa tsira da aminci yana cewa inna Allah khalaqa khalqahu fi dhulmati lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayinsa a cikin wani duhu kuma alqa alaihim nuran min nuri sannan ya wurga musu haske daga cikin haskensa faman asabahu min dalika an-nuri ihtada duk wanda wannan haske ya same shi sai ya samu shari'a waman akhta'ahu dhalla wanda wannan haske ya kuskure shi shine ya samu bata fa li zalika aqulu dan haka nake cewa jaffal qalam ala ilmi llahi ta'ala alqalami ya bushe a bisa ilmin Allah ubangiji madaukakin sarki kome yake faruwa a bisa kaddarawarsa wannan ma isnadi ne hasan min ajali baqiya wa qad sarraha bis sama' al-imam al-lalakai abubakar ahibatullahi ya rubuto shi a cikin littafinsa haka nan al-ajuri shi ma ya rubuto shi ta hanyar al-walid ibn muslim haddathana al-auza'i bihi haka hadisi ne tabbatacce qala haddathana musayyib ibn wadih قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري وابن المبارك عن الاوزاعي عن ربيعه بن يزيد عن عبد الله بن الدهلوي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله وانا اسناد الشيخ متهني المسيب ابن واضح بن سرحان الحمصي التلومنتي هكا مالي سكي بعدين zuwa ga Abu Ishaq al-Fazari shine Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Harith al-Kufi shine Abu Ishaq al-Fazari ya rusu shekara ta 88 malam Ibrahim ibn Muhammad da shine ibn al-Mubarak su suka bai wa wannan malami al-Musayyib ibn Wadih al-Hadis Abdullah ibn Mubarak babban malamin nan daga cikin a'immatu duniya fil ilm wal amal Allah ya gafarta mishi عن الأوزاعي سوبين سكتي دع عبد الرحمن ابن عمرو بن الأوزاعي شكما دع ربيعة ابن يزيد الأيادي وانشد مكتي عن عبد الله بن التيلمي عبد الله بن فاروق التيلمي شيء تابع الجهاد إلى يوم دع مال عبد الله دم أمرتم عاص رضي الله عنه وعن أبيه يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله نادم دع الله صلى الله عليه وسلم يتدوّن حديثي يقول إرم وانشام wannan isnadi shi ma isnadi ne sahihi a wancan musayyab ibn wazih a sadukun da yake kaseeran amma ya samu mutaba'a kuma da muka gina al-imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wannan riwaya haka nan al-hakim Abu Abdullah an-Naisaburi haka nan kuma al-imam Ibn Hibban ya rawaito shi ta wata hanya daban zuwa ga Abdullah ibn Mubarak haka nan al-Lalaka'i Hibatullah shi ma ya rawaito shi babu bale yace ga wani babu har ila yau da babu kane akan wajibcin imani da kaddara qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana ishaq ibn sulaiman ar-razi an abi sinan aw wahab ibn khalid ibn amir al-himyari an ibn al-daylami qala laqitu zaid ibn thabit fa sa'altuhu fa qala wannan isnadi ya koma ta hanyar wato malam abubakar dan gidan abu shayba zuwa ga Ishaq ibn Sulaiman ar-Razi Abu Yahya al-Kufi wanda babban malami ne cikin sadatul ulama as-salihin Allah ya gafarta mishi yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita an abi sinan daga Wahab ibn Abdullah shine Abu Sinan an Wahab ibn Khalid ibn Amir al-Himyari an ibn al-Daylami daga Abdullah ibn Fayruz al-Daylami qala yace laqitu Zaid ibn Thabit na ga mun babban sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin malaman Qur'ani da Sunna cikin sahabbai shine Zaid ibn Thabit fa sa'altuhu na tambayi malam Zaid ibn Thabit fa qala sai yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu na jama'iki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa law anna Allah ta'ala azaba ala samawatihi wa ardi inda Allah zai wa dukkanin mutanen samai da ƙasa azaba gaba ɗayan su ko huwa ghayru zalimin lahu Allah zai yi haka ba tare da yayin zalunci ba bayin sa ne sai da ya ga dama zai ci walau rahimahum inda Allah zai wa dukkanin mutanen samai da ƙasa rahama kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim rahama da zai musu tafi ƙarfin aikin da suka yi ba wai ya biya su aikin su bane walau kana rajulin uhud domin inda mutum yana da girman dutsen uhud na dukiya aw mithlu uhudin zahaba ko kwatankwacin girman dutsen uhud na zinariya yunfiquhu fi sabilillah kuma ya dosa ciyar da wannan dukiya dan Allah la yaqbaluhu Allahu azza wa jalla minhu Allah ba zai karbi wannan aikin ya bada lada ba hatta yu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi har sai in kai imani da kadara duk yawan dukiyarka da yawan aikin alkhairinka idan kana ƙaryata kadara kana cewa al'amru unfun ai abun ma wato kirawo mutane ne Allah ma bai san za su yi ba indai kana da wannan mugu akida to Allah baya tafin aikin da kake na alkhairi wa ya'lamu anna ma asabahum lam yakul li hudaw kuma sai mutun ya san cewa wato la yakbaluhu Allahu azza wa jalla minhu wa ta'ala bil qadri khairihi wa sharrihi asi iman da qadara al khairin ta da sharrin ta wa ya'lamu kuma har sai ya san anna ma asabahu lam yakul li yuqtab cewa duk abin da kaga ya sake ka da ma can babu yadda za a yi kubuce maka ya kuskure maka wa ma asaahu duk abin da ko ya kuskure ka lam yakul li yusibahu da ma can Allah bai kaddara zai same ka bane innaka in mitta ala ghairi hadha udkhilta an-nar malan dan zai dan sabili ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sake ya mutu da wata akida wanda ba wannan ba to Allah zai shiga da shi cikin wuta Allah ya kare mu daga wuta aga wannan yake tabbatar da magana da muka yi a darasin da ya gabata cewa babu ruwanka da shi shigi ga al'amarin Allah ka kiyaye shi shige wa al'amarin Allah kana cewa bai kamata Allah ya wani azaba ba wanda ya mutu kace ai tunda ya zama mutumin kirki gashi bai da imani amma ya ce miki mutane yayi kaza ai ya kamata Allah ya tausaya mishi ai ba ma zai yi Allah ya kula wanda ya mutane alheri iri kaza ba saboda shi malamin kimiyya ne ko wani masani ne makeri ko makamancin haka duk wannan shiga hurumin Allah shisa Allah yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wadanda ke cewa al-masih dan maryam shine Allah Allah yace kafare ne sai ce kul fa man yamliku min allahi shay'a waye sai ya hana Allah yin wani abu malamai suka ce fa man yamliku min nari allahi waye sai ya hana Allah shigar da wani cikin mutane wuta in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a Allah yace inda Allah ya ga dama al-masih Allah ya saka shi a wuta da mahaifiyar shi da dukkan mutanen duniya Allah ya ga dama ya kawai sai hana Allah babu saboda bayin shi ne aljanna tace wutar sa ce haka mutane su iya bakin su san abin da suke ba wannan hadisi ya limamu hadisi ne sahihi al-imam at-tabarani ya rawaito shi ta wannan hanya da imam Ahmad ibn Hanbal haka nan Abu Dawud da Ibn Hibban da Ibn Bakka a cikin ainihin al-ibadatul kubra da Abu Bakr al-Ajuri dukkan su rawaito shi hadisi ne tabbatacce ya zo a wata riwaya wadda ainihin wato ta zo a cikin littafin abin nan Ibn Bakka cewa baya ga Zaid bin Thabit shi wala mai riwaya wato abin nan Ishmuza ibn Zaylan Abdullah ibn Zaylan ya saki gamuwa da Malam Abdullahi dan Mas'ud ya mishi irin wannan tambaya yace thumma ataitu Abdullahi ibn Mas'ud fa qala mithla zalika isaki ga mu irin wannan karatu thumma ataitu Huzaifata ya saki ga gun Huzaifa fa qala mithla zalika ya ga mu wannan karatu yace haka yi wannan malamai cikin sahabbai ya ji wannan karatu a gurin shi da haka ya zama yace a wata riwaya kuma sai yake cewa summa laqitu sa'ad ibn abi waqqas fa qala ya fada haka summa laqitu ubay ibn ka'ab fa qala mithla zalika da ya zo a cikin riwaya qala da sanan sham ibn ammar qala da sanan sulaiman ibn utba abu rabi'i as-sulami qala sami'tu yunus ibn halbas يحدث عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن العبد لا يملك حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنا حديث ما لا يتقوش تهني ما لم ينسى هشام تبع عمار ما لم يكرا أن النقص الشام شكما يتحدثنا سليمان بن عتبة شيني أبو ثور كان وأنا يا رسول الشكرة Abu Rabi As-Sulami ya rasu a shekara ta 210 ana mishi alkunya da bin Abu Rabi sunan sa Sulaiman ibn Utba ibn Thawr qala sami'tu Yunus ibn Halbas wannan asalin sunan Yunus ibn Maisara ibn Halbas ana danganta shi zuwa kafin shi Yunus ibn Maisara ibn Halbas Abu Ubaidin ya rasu ko kuma a ce an kashe shi a shekara ta 32 a cikin rigingimun da aka tayi na juyin juya halin daular Banu Umayya zuwa Abbasiya nan wasu azzalimi suka kashe shi a cikin masallaci makahuni yana gure yana karantawa suka shigo masallaci suka kashe shi Allah ya gafarta mishi ya da hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah yuhaddisu yana ba da hadisi an Nabi Idris al-Khawlani Aidullah ibn Abdullah an abi darda daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu darda sahabi ne malamin fiqh ne malamin alqur'ani ne kuma yadda aka sani yana daga cikin na karshen musulunta a cikin ansar lokacin da ansarawa suka musulunta duk mutanen gidansu shi bai musulunta ba yana da wani Allah shi din nan sai da suka dinga daukan Allah suna kaiwa gola shi da yazo ya zuciya yi gurgi da Allah ya zargi shi da yaje musulunta gab da za a yi yakin Badr an yi safani akan tarihin rasulsa amma ne mafi tsayi shine cewa ya rasu a shekara ta 39 bayan hijira wata latifa da ya kamata mu sani anan shine Darda'u sunan mace Darda'u Abu Darda'i da ake cewa shi Ummu Darda sunan iyarsa ne mace da ma ba sunan namiji ba amma ban ce an riga an saka maka kacin lab kana iya ka bashi akwai manna da dama wasu sunan mata mun gani amma dai a larabci Darda'u sunan mace ne kamar yadda ake cewa Sansa'u da Shaima'u da Hasna'u haka Darda'u amma mun ya zama na jirkice tunda babu ta kuri a karshen sa sai aka dauka kawai sunan maza ne Allah shi kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yake cewa innal abda la yablughu haqiqatal imani hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li khuda, lalle bawa baya rikar tsantsar imani idan imanin shi ya tabbata har sai ya yarda cewa ya sani a ilmance ya kudurta cewa duk abin da ya same shi zai taba kuskure shi ba, duk abin da kuma ya kuskure shi zai taba samun shi ba. Wannan hadisi ne wanda yake ainihin wato sahihi saboda mutaba'at, duk da insha Allah amma mun shaci cewa saduqun ne yukhti'u bayan ya girma ya zama ana mashi tarkini. Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wannan hadisi da hanyar malamin sa Hushayb ibn Kharija zuwa ga Abu Rabi da ta isnadi ne tabbatacce insha Allah. Qala hadathana Shabib qala samitu Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan isnadin mun ji irin shi a karatun bayan ku. Ibn Abi Asim yace hadathana Abi, wato babana shine Amr dan gidan Abu Asim, ai shi sunan shi Abubakar ibn Amr ibn Abi Asim. To malam Abubakar din mai litafin shine mai cewa hadathana Abi, babana ya bani hadisi. Qala hadathana Abi, shi ma yace babana, wai baban nan shine malamin su Bukhari din nan, Abu Asim din Nabiy Abdahat ibn Makhlad, na fata mun gani babban malamin. Qala hadathana Shabib ya'ni ibn Bishr, qala Shabib ibn Bishr qala sami'tu Anas ibn Malik, naji babban malami cikin sahabbai Anas ibn Malik sai daga cikin sahabbai mafiya yawan hadisi, ɗaya daga cikin wanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a, ɗaya daga cikin sahabbai na ƙarshen mutuwa radiyallahu anhu wa an ummi. Qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace la yajidu 'abdun halawatal iman, bawa baya samun ɗanɗanon imani na gaskiya a zuciyarsa, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun yukhta'u, har sai ya san cewa abin da ya kuskure shi dama can ba zai taɓa samun shi ba, kuma asba'ahu lam yakun yusibu, abinda kuma abinda ya same shi zai taɓa kuskure shi ba, abinda kuma ya kuskure shi ba zai taɓa samun sa ba. Wannan isnadi ne hasan min ajli Shabib ibn Bishr li annahu saduqun yukhthi. Qala hadathana Muhammad ibn Ibrahim ibn Sadran qala hadathana al-Hakam ibn Sinan an Thabit an Anas ibn Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قبض قبضة فقال للجنة برحمتي وقبض قبضة فقال للنار ولا ابالي. الله wannan isnadi malam ya karbo shi ta hanyar Muhammad ibn Ibrahim ibn Sadran al-Azdi wani malami ne cikin ladani. Qala hadathana al-Hakam ibn Sinan yace al-Hakam ibn Sinan ya ba mu hadisi. To wannan al-Hakam ibn Sinan malaman hadisi suna cewa malamin hadisi ne mai rauni, da ka wannan isnadi ne dha'if, duk da yake hadisin tabbatacce ne. An Thabit daga Thabit ibn Aslam al-Bunani kin an Anas ibn Malik daga sayyidina Anas ibn Malik qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qabada qabdat, Allah yayi danka guda daya, fa qala yace duka waɗannan da na danka il jannati zan zuba su aljanna bi rahmati, da rahmata Allah ta samu cikin rahmata. Wa qabada qabdatan ya qara kama wata kamawa, fa qala yace lin nari waɗannan kuma duka a wuta, wala ubali kuma ban damu ba ba abin da ya shalle ni. Wannan riwaya tana cikin littafin Musnad na Abu Ya'la ta wannan fuska zuwa ga Suwayd ibn Sa'id, har sannan ta wata fuska zuwa ga daga Amr ibn Muhammad ibn Naqib, su biyun duka zuwa ga Al-Hakam ibn Sinan daga Thabit. Da haka Imam Al-Haytami yake cewa rawahu Abu Ya'la wa fihi Al-Hakam ibn Sinan Al-Bahi, wanda mai da muka faɗa malamai suna rawar sashi sa Imam Abu Hatim Razi da wasu malaman duk sun faɗi raunin sa. Qala hadathana Abu Musa qala hadathana Khalid ibn Umar ibn Ibrahim qala hadathana Abi Umar ibn Ibrahim qala hadathana Qatadah ibn Di'amah an Abi Hassan al-A'raj an-Najiya an Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan isnadi kuma ta hanyar Abu Musa wato Muhammad ibn Musanna al-Ambari ke qala Muslim ibn Bukhari qala hadathana Khalil malam Khalil dan Umar dan Ibrahim Abu Muhammad al-Abadi shike bada riwaya yace hadathana Abi daga babana wato Umar dan Ibrahim dan Ka'ab al-Asadi an Umar dan Ibrahim dan Umar dan Ibrahim afwan al-Abadi go an Walid an Qatada ibn Ji'am daga Qatada ibn Ji'am as-Sadusi an Abi Hassan al-A'raj daga Abu Hassan al-A'raj Abu Hassan al-A'raj shine ana cewa A'raj kuma ana cewa al-Ajraj al-Ajraj al-Basri an ce asalin sunan shi Misda mutum basarani yana da hadisi a cikin Muslim da Kutubul Arba an Najiya daga Najiya ibn Ka'ab Najiya ibn Ka'ab shine mai riwaya daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda yuladu mu'mina duk bawan da ka gani mu'mini ne tsira to dama tunda aka haife shi a mu'mini aka haife shi waye ishi mu'mina zai rayu ne yana mu'mini waye mutu mu'mina zai mutu a mu'mini wa innal abda wani bawan kuma yuladu kafira za a haife shi a kafiri ne waye ishi kafiran ya rayu a kafiri waye mutu kafiran ya mutu kuma yana kafiri wa innal abda la ya'malu burhatan min dahrihi bisa'ad zaka iya samun bawa kuma a wani tsawon lokaci cikin zamanin rayuwarsa yana aikin tsira thumma yudrikuhu ma kutibal sannan abinda aka kaddara mishi sai ya riske shi fa ya mutu shakiyya sai ya mutu a matsayin matsiyaci dan mutu Allah ka tsare mu daga wuta wa innal abda la ya'malu burhatan min dahrihi bisha'a ana kuma iya samun bawa yana aikin shaqawa wato aikin tadewa a wani lokaci cikin rayuwarsa thumma yudrikuhu ma kutibal sannan abinda aka kaddara mai riske shi fa ya mutu sa'ida sai ya mutu cikin ainihin tsira wannan isnadi dha'ifi ne saboda Umar dan Ibrahim al-Abadi al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yana cewa saduqun fi hadithihi an qatadata dha'af hadisin shi daga Qatada na da rauni kuma wannan sai daga cikin shi amma dai hadisin yana da shawahid wanda mun ji wasu su a baya kisa ce da wato matsalar cewa kaddara da Allah ya mutu suke tabbatar da shi mun ji hadisi akai wa inna lakum la ya'malu li amali ahli jannati ta ma yakunu bainakum wa bainahu illa zira zuwa kashin hadisi irin shi ne wani qala dathana abu musa qala dathana shab ibn al-fayyad qala dathana umar ibn ibrahim hadathana qatada an abi hasan an najiya an ibn mas'ud an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla har ila yau daga malam abu musa muhammad ibn al-musanna al-ambari az-zamin qala dathana shab ibn al-fayyad malam shab ibn fayyad al-yashkuri abu ubaydah al-basri da ba hadis wannan shab laqabi ne ya kalabuci sunan sa asalin sunan shi hilal kaka ji an ce shaji ko kace a wurga da shi ko ko qala dathana umar ibn ibrahim qala dathana qatada daga abu hasan al-ajrat zuwa ga najiya wannan isnadi irin wancan da keke da keke ya maimaita shi wannan shine isnadin al-imam at-tabarani a cikin al-awsat da cikin al-kabir ta wannan hanya shi ma ya rawaito shi wanda hadisi ne da mun ji cewa isnadin mai rauni ba malaici ga wani babu qala dathana muhammad ibn musanna haddathana abdullah ibn dawud an talha ibn yahya an aisha bint talha an aisha qalat qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aisha ja'ala allah lil jannati ahla wa hum fi aslabi abai waja'ala lin nari ahla wa hum fi aslabi abai tanya muhammad ibn musanna al-ambari muhammad ibn musanna ibn ubayd al-ambari az-zamin qala hadathana abdullah ibn dawud yace malam abdullah ibn dawud al-quraybi ya ba mu hadis an talha ibn yahya daga talha ibn yahya ibn talha ibn ubaydillah jikan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam talha dan ubaydillah dan gidan dan sa yahya dan ubaydillah dan talha wannan malam talha dan yahya yana da hadisi ma a cikin muslim da al-arba shi kuma ya anzo daga ammarsa daga aisha bint talha wato ita uwar abin nan kenan yahya dan talha kaga ammarsa ce dukkansu ce ko wannan mata cikin ta ga ai tace daga aisha ta kwaranta ita ce sayyidatuna aisha radiyallahu anha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam tace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce da ni ya aisha ina gaya miki Aisha sauraraki ja'alallahu liljannati ahad Allah fa ya riga ya tanadi yan aljanna ya sanya su a aljanna wa hum fi asbabi abai tun suna cikin tsatsan iyayensu wa ja'al lin nari ahlan wa hum fi asbabi abai kuma ya tanadi yan wuta ya sanya su a wuta tun suna tsatsan iyayensu Allah ka kare mu daga wuta wannan isnadi ne hasan min ajali Talha ibn Yahya fa innahu saduqul yukhthib Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi da shi da Ibn Majah da haka nan Abu Dawud ma da Nasa'i sun rawaito ta hanyar Sufyan bin Talha haka Ibn Hibban dukkan su rawaito shi haka Abu Dawud da Ayyas qala da sanan bin Hayy qala da sanan bin Abi Fudayl an Abdullah ibn Mawhab an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha an Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda la ya'malu zamanan tawila min umrihi bi amri ahli al-janna wa innahu inda Allah la min ahli an-nar وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل من عمره بأمل أهل النار وإنه مكتوب عند الله من أهل الجنة wannan ainihin wato babi wannan hadisi ma da ya so shi ta hanyar malam Duhaib wanda shi kuma yace haddathana ibn Abi Fudayl wato malam Muhammad bin Isma'il dan Abi Fudayl ya ba mu hadisi an Abdullah ibn Mawhab shi kuma yace daga Abdullah ibn Mawhab al Hamazani ibn Muhammad al-Hamadani Abu Khalid na daga cikin rijalu al-kutub al-arba'a wato Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih da Ibn Majah an Hisham ibn Urwa daga babban malami cikin atba'ut tabi'in da malam Hisham dan Urwa dan Zubair shi kuma yace daga baban shi wato Urwa ibn Zubair radiyallahu anhu Urwa yana daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai wanda ma ake cewa yana cikin malamai uku da suka kowa sanin ilimin Aisha babu wani hadisi da Aisha take da shi sai dai da Urwa ya ji hadisin nan a bakin ta wani ya ji shi sama da kafa 40 sai dai zama baya jiran wani abu sabu daga bakin Aisha kuma yadda take fada ya taba ji ana Aisha radiyallahu anha daga sayyidatina Aisha Allah ya kara mata yadda anan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aisha take cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal abda lalle shi sai shi bawa da ya'malu zamana tawila zaka tare yana ta yin aiki zamani mai tsawo bawa yana yin aiki min umrihi zamani mai tsawo na shekarunsa bi amali ahli aljanna yana ta aiki yan aljanna wa innahu inda Allah la min ahli alhalin a cikin abin da ke cikin littafin Allah a wurin Allah a cikin ilimin Allah to dan wuta ne wa innal abda la ya'malu zamana tawila min umri kuma lalle bawa yana yin aiki ne yawa a cikin shekarun rayuwarsa bi amali ahli an-nar yana aiki dan wuta wa innahu maktubun inda Allah bi ta'ala dan alhalu kuma a wurin Allah an rubuta sunan shi a wurin yan a cikin aljanna wannan hadisi ne sahihi saboda shawahidin sa da Abdullah ibn Mawhab laysa bil qawi amma shawahid sun tabbatar da hadisi ne sahihi wannan hadisi yana da ban tsoro kuma mun kalla waki da ka haka akwai mutane da dama cikin sahabbai waɗanda sai da suka shekara 40 50 35 suna cikin kafirci kaga suna ya'maluna bi amali ahli an-nar kin az-zaman at-tawila min umri sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ganshi suka ji sakon Allah suka tuba suka yi imani wannan su bayan ya tuba ya rayu shekara 10 a musulunci ko shekara 15 ko 20 ba kowa ne a cikin su yake a cikin musulunci bayan da ya yi rayuwa mai tsawo a kafin musulunci sannan Allah subhanahu wataala ya dauki rayuwarsu kaga sun rayu sun yi ainihi wasu shekaru masu tsawo cikin rayuwarsu ba a cikin musulunci haka har yanzu kana iya samun wani koda musulmi ne yana farna yana ta'addanci yana rashin gaskiya yana rashin ainihin mutunci ana nan kuma sai Allah sai ya ba shi dama sai ya tuba sai ya aiki irin da aljanna sai ya tuba da Allah wani kuma zai kasance farkon al'amarin sa yana aikin alkhairi ko kuma yana aiki na mutanen kirki ashe kuma a ƙarshe ba haka zai cika da shi ba shi yasa kullum ake so bawa idan yana addu'an neman kyakkyawan ƙarshe domin al'ibra bil khatim ƙarshen nan shine abin nema kar ka ganka kana cikin halin kirki halin lagarta halan aikin alkhairi ka dauka shikenan ka daga ka tsira al-imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi kamar ne tabbata a cikin tarihin sa har yana ainihin wato gadan mutuwa yana ci gaba da tuba da neman tsari daga shedan aka ce har shedan yazo yana so ya yabe shi yana mishi cewa nayi na halaka ka amma na kasa yanzu na hakura da kai har a lokacin yana cewa iksa ta buga bani waje irin wannan lokacin dan shedan ya halarta wa mutum kokari yake alal aqal ya sa maka al'amnu min makrillahi ka dauka ai ka fi karfin sa wannan kadai ya ishe ka jarabawa da bala'i ba shedan baya gushewa yana neman hanyar da zai fitar da bayin Allah kuma ne dauka alƙawari cewa wal ughyannahu wallahi sai na rikita musu al'amari sai na karkatar da su daga kan aljada kisa kullum kamar da muka ambata jama'a ku ci gaba da yin addu'a neman tsari daga ainihin bata neman tsari daga halaka kuma mu dinga kullun kana tafiya kana yi kana kallon akan wace hanya kake yadda ka san mutumin da ke tafiya akan mota ko akan wani abin hawa ba za ka taba nutsuwa cewa ka iso lafiya ba sai kaga ka iso din kana iya kai dogon tafiya tun daga Lagos wata kila sai ka kawo kura za ka je Kano sai ka samu matsala kana ga nayi ka iso gida sai ka wuce nan mahala sai ka kawo na'ibawa ma tukunu kana hangen garin ku ko angon ku sai kai samu matsala mun sha jin labarin haka ka fito daga Kano zaka bar Dariya sai ka zo Dogarawa kai hatsari ka mutu a lokacin da kake buga waya kana cewa ga nan na iso ina fatan dai abinci na ya kammala kana ga wa uwar gida cewa yanzu ba abinci da kana so ka same shi ne akan dining table ɗinka ready for eating wataƙila wannan abincin ba rabon ka ba so da haka kuma yadda rayuwar mutane take cikin wannan gararin to haka baka da garanti akan menene makomarka sai Allah subhanahu wata'ala abin da ya kaddara maka shi da kake ta addu'a kana neman Allah subhanahu wata'ala ya ainihin tsirkar da kai Allah ya gije kare mu shi yasa daga cikin addu'o'in da ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita kamar yadda muslim ya rubuta akwai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka ba mu alheri a duniya da lahira wannan hadisi kamar yadda muka ji hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rubuto shi da Abu Ya'la wa min tariqihi Ibn Hibban haka nan a Haisami da ya kawo shi a cikin Majmu'us Sawa'i ya aini tabbatar da yakaicin sa babu malai ci ga wani babu haɗa dai babu kane akan tabbatar da imani da kaddara qala hadathana Muhammad ibn Musanna ibn Musaffa قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا محمد بن يزيد البصري عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقهم في ظلمة قبل أن يستقروا نطفا قال فأخذ الله إلى نوره فألقى عليهم ومن شاء أن يصيبه من ذلك النور اهتدى ومن شاء أن لا يصيبه بل ما لك سجك أو إسناد تهني محمد بن مصفى وأن من شاء لن شاء بايا وأن إسناد يا أم بتشيش أورا لذا شكمي حدثنا بقية بن الوليد قال بقية حدثنا سعيد بن سنان من سعيد بن سنان وأن ما لم يروي سعيد بن سنان al-Himsi ke wanda ya rusu ka ta bayyana 63 shine abun watsi da akwai Sa'id ibn Sinan al-Burdani wannan saduqun ne ba shi bane ake magana ba Sa'id ibn Sinan ibn Sa'id wannan malam Sa'id ibn Sinan wanda malamai suka ce mai rauni ne shi ke riwaya shi kuma yace hadathana Muhammad ibn Yazid al-Basri malam Muhammad ibn Yazid al-Basri ya bani hadisi wanda shi kuma majhuli أنا عبد الله الديلمي عبد الله ابن فيروز الديلمي أنا عبد الله ابن عمرو لدى صحابه من الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال يتي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم من الله ينا تشيوا إن الله تبارك وتعالى خلق خلقا خلقهم في ظلمة اللي الله يهد تدك لما تنسى سيها لتشيس أتكي ولدهم قبل أن يستقروا نطفة to mu kiyaye yanzu kaga wannan lafazin kai ne akan abin da muka ji a wancan riwaya da haka wannan yanzu munkari ne mun yazo ta riwaya wacce take da isnadi mai rauni qala yace fa akhadha Allahu ila nurihi sai sai Allah ya takuro cikin hasken sa fa alqa alayhi sai Allah ya watsa musu wannan haske fa man sha'a an yusiba duk wanda Allah ya so hasken nan ya same shi yusibuhu min zalika nur wani sashi na hasken nan ya same shi ita da shine mai samun shari'a Allah ta samu cikin masu samun shari'a wa man sha'a Allah yusibahu dhalla wanda Allah bai so wannan haske ya same shi ba sai ya samu aikin bata Allah ka tsare mu daga bata wannan isnadi ne dhaifun jiddan saboda Muhammad dan Yazid al-Basri majhuli ne sai ya tsare sunan al-Shamsi wa Turki kuma wanda ya wuce a baya a lamba hadisi na 248 49 250 ya wadatar daga wannan sannan maganar da yake kabla an tastakira lutfan Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi ta'ala taqiqi sa gona litafi ta takhrija sai yace innahu munkar wannan lafazi ne abin kya qala yace gaba da cewa babu ga wani babu qala da sana Muhammad ibn Abi Bakr qala da sana Hassan ibn Ibrahim haddathana Sa'id ibn Masruq an Yusuf ibn Abi Barda an abihi qala ataitu Aisha فقلت يا أمتا حدثيني شيئا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطير تجري بقدره وكان يحب الفعل الحسن وانا اسنا لثاني محمد بن أبو بكر إذوا قال أيهم واتو حسان ابن إبراهيم وانا دمون جيس أبايا حسان ابن إبراهيم شكوميتي أن سعيد ابن أبي بردة عن سعيد بن مسروق أمين سعيد بن مسروق دغ يوسف بن أبي بردة يوسف بن أبي بردة يتي دغ بابنش أبو بردة قال يتي أتيت عائشة ناجي سيرتنا عائشة رضي الله عنها فقلت نتي يا أمتا يا كي ما هي فياتا وقلت عند عائشة والمؤمنين جم مؤمني عائشة واتي غريش وأزواج أمهات كمدى الله حدثيني ina so ki bani labari na hadisi shay'an wani abu sami'tihi wanda kika ji min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisi nake so ki bani ba ra'ayi ko fatawki qala tace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam watarana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Aisha matar sabuwar mu'minai radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu ala zawjiha Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mata at-tayru tajri bi qadri at-tayru tajri bi qadri ma'ana abinda ake cewa at-tayr shine tsuntsubo ishara zuwa ga abinda suke yi na canfi at-tiya mutum idan zai yi tafiya sai ya fito kofar gidansa sai ya rike tsuntsu sai ya sake shi dama suna da ma'auni cewa in tsuntsun nan yayi gabas misali to akwai sa'a a wannan tafiya in yayi yamma babu sa'a ko in yayi kudu akwai sa'a in yayi arewa babu sa'a gargwadon yadda suke da ma'aunin su na formula da suke fahimta me ya za a yi abin da za a fassara wannan canji daga nan idan mutum ya saki tsuntsun nan abin da ya faru na tashin tsuntsun da jihar da tsuntsun ya bi shi zai hukunta ko ya tafi nan ko ya fasa wannan shine at-tayr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga shi tsuntsu tajri bi qadri shi ma tashi nan da tsuntsun yake idan an sake shi yana cikin kadara Allah ma'ana ta tagayyaru min jatin aw tatiru min jatin ila jatin ukhra bi qadri Allah wato wannan abu da suke bi da wani tasiri kaddara Allah ce da kaddara wasu sai Aisha ta ce wa kana shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbul fa'al alhasan ya kasance yana son ara shi mai kyau abin da yake cewa alfa'al shine abin da za a yi na ara shi wanda yake fi ma yasru yasru aw yasu wato wani ara shi na abu mai ban sha'awa ko mara ban sha'awa amma ya zama a cikin shi akwai kyakkyawan fata ko kyakkyawan fata shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake son sa لأن الناس إذا رجوا من الله فهم على خير كما يدعى مصوري سكتش سو ده متاني إذن سنة يما سنة فاتن الهير كما ده أبند الله زي مسكو سنة كان الخير ونم فاتن الهير au a cikin arishi fatan cewa in Allah ya so za a samu alheri mutun yana cikin wani alheri sai ya ji wani fata na alheri kaga shine fi ma yasu ko yana cikin wani tashin hankali sai ya ji wani fata na yiwuwar fita daga alkhair daga wannan sharri kamar yadda suke kwatantawa mutun ne bai da lafiya sai ya ji an ce ja'aka salimun ya'uduka malam salimu malam mai lafiya yazo gaishe ka sai ce alhamdulillah zan samu lafiya kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace suwaye waɗannan aka ce wani da wani sanda ake tun sulhu ne biya ko aka ce suhailu ne dan am sai yace sahula amruku kaga yana cikin wani yanayi ne na tension fi ma yasu din kenan ko sai aka zo aka ce wakilin tabirai a lokacin da zai zo shine delegate din su ko ambassador su sunan shi suhailu abu mai sauki sai ce sahula amruku to in Allah ya so al'amarin ku zai samu sauki ba wuce mana da karin magana da yake cewa arashi ni ban san yadda kake fassara shi ba ana dai cewa arashi na rariya mai kashe auren wawa a cikin karin maganar Hausawa cewa wai wani wawa ne matar shi ta bata mai ya rasa gaddaji ta tunani ko kun sake ta ko kun hakura ya zanyi ya fito yana cikin wannan abin na dan sai kuma wani yaro ya kama akuya yana zalunta ta sauri ci mushi kai sake ta sai wawa yace to kaji amsa magana ta ko sai je sake ta shine ba wani ke cewa arashi na rariya bai kashe auren wawa to akwai su da yawa a cikin maganganun mutane ita kuma a tsiyara ita ce wanda take fi ma yasu abin da yake mummuna sannan wa fi a cikin shi akwai su kudzanni billah munana wa Allah zato duk abin da za a munana wa Allah zato shi ake ce ma tanbi a kasar Hausa tanbi abu ne sananne ina jin su kansu Larabawa zai wuya in sun fi Hausawa tanbi ana buƙatar wata dirasa comparative kamar a san waye kuma ne yawan tanbi tsakanin mu Africans particularly da Larabawa ba na jin cewa sun fi mu tanbi kuma a nan kasar akwai tanbi ta yawa da mutane suke kusan kowace kabila ko kowane yanki ko kowace al'ada kaje zaka ji tanfe iri yanzu ne da izala ce karfi suna ce karfi aka bar su da yawa idan mutum zai aure akwai tanfin da ake a ce ba auren me kama kaza ko in ka ji sunan baban ta iri kaza to ka aure ta ko ganganta da kafa iri kaza ko a ce mai farar kafa ce ko mai harare garke ko in ka fito da safa ka ga kuturu ko in ka ga makamu ko in ka je kasuwa ka fara ciniki da bashi ko in ka je gaisuwar sirikai kaga an fito maka da ruwa a kofi babu murfi kwanan sha babu murfi yana da nashi canfi ko duk wanda ta fara haihuwar yan biyu da nasu canfi ga sunan canfi iri daban-daban a ƙasar Hausa in damuna ta fadi akwai canfin ta in kaka ta zo akwai canfin ta in kuka je abin nan kai amarya irin tarbar da za a yi muku ko irin buɗar da za a yi komai da canfin shi to wannan canfe-canfe sun yi yawa saboda akwai mutane waɗanda suke kamar za ka ce su ne suke promoting canfu dattawa na irin na damancan lokaci da masana abin nan tarihin al'umma ko masu tsafe-tsafe ko bokaye ko 'yan duba su suke promoting ɗin abin suna ƙara ba shi ƙarfi har iyaye ma a gida za su tarya wa 'ya'yansu kar ku yi kaza ba a yin kaza ba a yin kaza mai ciki ba ta yin wanki ba a shanya kwanan taron Laraba ba a fita da daddare in dai an yi hadari ba a yi ruwa ba duk wanda ya kaza ba a kaza suna nan da yawa a darasin culture na Africa duk kusan na yi masa da African culture African abin nan studies to sai da muka yi darasi musamman akan wannan course ne musamman akan tarihi da bayani akan canfe-canfen 'yan Africa za ka ga abu iri-iri da ma kuma wanda zai koya muku wannan farkesa ne na canfi masanin canfi boko kenan Allah ya tsare mu ka jera magana ma da yadda ka san malaman tafsiri da hadisi da fiqh suna jawabi haka zaka ji jawabi shi ma da authority akan kuma shi har shi kawai kenan da wanda yake ci da iyalan shi da komai Allah ya tsare mu to almuhim ne yana da kyau ka san canfi ba ki kuma bai canza ainihin wato kaddara kamar yadda muka ji a baya duk dabararka idan lokacin kaddara ta zo ba za ka iya guje mata to amma wannan bai hana wani abu da aka gwada tajriba da nuna cewa yana haifar da matsala bai hana ainihin ayi ikibari da shi ba shi ba a ta mai canfi abinda mutane suka gano yau da gobe cewa abu kaza yana iya haifar da wata matsala kamar wani nau'i na abinci ko wani nau'i na yarjejeniya ko wani nau'i na wata hulɗa alal misali a ce za ka samu mutanen wani gari ko wata al'umma wanda za a ce matansu sun shahara da rashin kirki misali ko mazansu sun shahara da dukan mata to yanzu wannan daga tajriba ne ko a ce sun shahara da kin ba da abinci bari yayin mutane da yunwa yau da gobe an auren musu an gani an auren musu an gani to wannan za a iya hukunci a kan shi kun ga ba canfi ba abu ne wanda ya tabbatar ban so ku tsaya da wani gari ne kan mutanen garin su ya wuce Allah ya shukata to da ka canfi dai babu kyau amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana san alfa'al arashi in yaji an yi mai kyau to yana burge shi kuma yana yin isti'nasi da shi da ka babu ne idan ka ji arashi ka yi isti'nasi da shi ko ka dauke shi a matsayin wani abu wanda yake zai sa maka abin nan kyakkyawan fata kyakkyawan ainihin fata babu ma zikira annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ummati bai gushe bare yana kawo mana dai hadisai ne waɗanda suke magana akan tabbatar da cewa Allah shi ke ba da shari'a kuma Allah shi ke jarabtar wanda ya ga dama da mata ba dabaran mutane ce ko iyayensu yace babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hudubarsa wanda yace la mudilla liman hadaita wala hadiya liman adlalta babu wanda ya isa batar da wanda Allah ya shiryatar babu kuma wanda ya isa shiryatar da wanda Allah ya batar wa qawluhu fi salati ala almayyit da kuma ainihin maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada idan yazo yi mu mamaci sallah allahumma la tumrinna ajra wala tudillana ba'd ya allah karka haramta mana samun ladan wannan sallah da muke yi ummatin nan kuma allah kada ka batar da mu bayan shi yauna allah ne yake iya batar wanki ba mu ne da kanmu zamu batar da kanmu ba ko mu shirtar da kanmu wannan da kamar da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ta ne a kabbara ta hudu wanda ji ta karshe a kabbar barin da ake musallar gawa dan yi kabbara ta hudu yakan hada addu'a gabaki daya yayi ma dukkanin mutane rayayyu da matattu Allahumma yakan ce Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman sai ku ce Allahumma la tuhrimna adra wa la tudillana ba'da ya Allah ka gafarta mu na rayayyu da matattu Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina da wanda yazo wannan sallar gawa da wanda bai zo ba da mazajen da matan zakari da wannan sana ya Allah wanda duk karaya a yanzu yake raye Allah ka raya shi akan imani wanda duk kashi Allah ka anshe shi akan musulunci sai ce ya Allah karka haramta mana ladan wannan sallah da muke yi ya Allah kuma karka ka batar da mu a bayan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shahara shine da ma kabbara kudin yake shine mafi yawa ya daga cikin kuskure da yanzu muke shine yawaita kabbara fiye da kuskure ne yawaita yi gawa ya fi wata goma a yi ma wata Annabi sallallahu alaihi wasallam in irarin gawawaki ne yawa aikin shi mafi yawa shi ne yawa gawa kabbara sai in wata gawa ce ta musamman sannan yake mushe kamar yadda yayi Hamza karanta sifatu a abin nan a kan zalai na Allah to in muka koma muna muka ya zama mafi yawa muna musu fiye da ku kaga mun canza mafi yawa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaga yanzu malamai saboda jarabar san sallar gawa kullum sai ka da magawa fiye da to ba kullum ake magawa fiye da su ma da kiyama cewa suka yi idan liman ya wuce hudu ka sallame ka ci abu ya wuce abin da yake a cikin addini kawai ka sallame ka rabu da shi haka yake ko a cikin salahu Allah shi kyauta to a lokacin ku ya mu ta ganin bari mu dawo ta ko insha Allah sai mu saki sai mu tashi a farkon wannan babi da darasi ne gaba wa sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله